إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا سبدو تاكوس ga watan Jumada sani hijira ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1444 a karatun littafi at-tajrid as-sarih li ahadith al-jami' as-sahih wanda babban malami Ahmad ibn Muhammad ibn Abdul Latif az-Zabidi ya rubuta an ayyace hijira tana da shekara 813 ya rasu 893 Allah ya ji ƙanshi da rahama muna kitabul hayd shine kenan kitabul ghusl ko kitabul hayd kitabuna shidda kitabul hayd kitabuna shidda ci gaba da karatun zamu tashi hadisi na 213 a baba babu naqdil mar'ati shi'araha inda ghuslil mahid mala yace Allah ya tsanci da rahama babu naqdil mar'ati sha'raha inda ghusl al-mahid wa anha radiyallahu anha qalat kharajna muwafina li hilal dhil-hajj dhil-hajja fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahabba an yuhilla bi umrah falyuhlil fa inni laula anni ahadaytu ahlaltu bi umrah fa ahalla ba'dhum bi umrah wa ahalla ba'dhum bi hajj وساقت الحديث وذكرت حيضتها قالت وارسل معي اخي عبد الرحمن بن ابي بكر فخرجت الى التنعيم فاهللت بعمره مكان عمرتي ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صوم ولا صدقه باب نقض المراه شعرها عند غسل المحيط wannan babin zai nuna mana mace za ta warware gashin kanta in za ta yi wanka haiza sabanin kenan wanka wanda yake na janaba sai dai kuma menene hukuncin wannan shine abin da zamu ji shin mustahabbi ne ta kunce kitsanta ko kuma wajibi ne wa anha daga Aisha radiyallahu anha qalat tace kharijna mun fita muwafina muna masu cikawa li hilal dhil-hijja ga jaririn wata na dhil-hijja a wata ruwaya tace muwafiqina al-hilala Zulhijja muna mai da masu dace ma kama wa jaririn watan Zulhijja saboda sun huta kenan ragowan kwana kwana biyar ya rage Zulqa'da ya huta saboda haka 25 suka huta kenan tace kenan kaga 25 zai zamanto mi sun yi dace da tsayuwar jaririn wata na Zulhijja shine kenan muwafina muna masu cikawa li hilal Zulhijja ga jaririn wata na Zulhijja a wata ruwaya mushrifina muna masu hangwawa kenan muna masu tariyar jaririn watan Zulhijja tunda Zulqa'da ya zo karshe kenan me muke tunkara jaririn Zulhijja nawi yace ma'ana kenan zancen ta shine muqaribina muna masu kusantar jaririn wata na Hajji fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam zalla sai yace man ahabba an yuhilla bi umrah wanda yake son ya zamanto yayi harrama mana yayi niyya bi umra da umra falyuhlil to lalle yayi harrama da umra kenan wanda yake buƙatar yin tamattu'i fa inni laula anni ahadaytu ba dan ni ma ahadaytu na koro dabba hadaya ta ba la halaltu bi umra ni ma da niyyar da zan yi umra zan yi niyya kenan me tamattu'i fa halla ba'dhum bi umrah wasu sai suka yi niyya da umrah wa halla ba'dhum bi hajj wasu kuma suka yi niyyar hajji kenan yin kira ni wasaqatil haditha aisha ta koro hadithin wa zakarat haidataha kuma ta ambata zuwan al'adarta qalat tace wa arsala ma'i akhi abdurrahman ibn abi bakr bayan al'ida kenan sai ta ambata cewa lokacin da muka zo guri kaza sai al'ada ta zo mini a lokacin ta damu tana kuka annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wajen ta me ya faru tace kenan ga abin da ya faru yanzu duk matan shi za su je su da haji da umara ita kuma ya zamanto ta je da haji kadai annabi sallallahu alaihi wasallam sai hada ta da abdurrahman ibn abi bakr fa kharajtu ila tan'im he muka huta zuwa gurin da ake ce mata tan'im fa halaltu bi umra sai ne ni ya umara makana umrati kenan kambacin waccan umara tawa wadda take ta tamattu'i wadda ban samu bane saboda annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce ki aikata duk abin da mai haji yake aikatawa kawai tawafi ne ba zaki ba walam yakun fi shay min zalika hadiy saboda haka babu wani abu da ta gabatar na hadiya wala sawmun ko kuma yin azumi wala sadaqa ko kuma sadaqa malamin suka ce saboda kenan ba umra bace wadda take ta tamattu'i ko kuma kenan kirani saboda haka tayi wata umra ce ta musamman daban a wannan kamar yadda zamu ga a wannan ruwayar ma ba ambata ba kenan batun warwarewa kitso batun warwarewa kitso wannan kuma kamar yadda ya gabata hadisi na sama aiki ne na Imam Bukhari salo ne daga salon da yake amfani da shi a bangaren hanya daga hanyoyin hadisin sai zamanto kenan akwai ruwaya ta yin wannan kamar yadda mace ce ta khuzi ihda kunna ma aha wasidrata ɗayan ku za ta dauki ruwanta da kuma magaryarta sai ta yi wanka ta kyautata wanka sai kuma ta zuba ma kanta ta cuccuda da kyau matsar cuccudawa na gashin kanta hatta ta balaga shu'una ra'asaha har sai ta kai kokuwar kenan asalin fata kanta summa tasubbu alaiha alma sai kuma ta kuza ruwa summa ta kuza firsa sai kuma ta yi amfani da abduga saboda haka a ruwaya ta Muslim sai zamanto an samu wannan shi yasa Imam Bukhari sai tarjama baban babu na qadil mar'ati shi'araha inda ghuslil mahid kaga shi yasa yace wa Allah ba'dhum bi hajji to a hanya daga hanyoyin sai wancan lafazin yazo Imam Bukhari kuma sai bai zo ba da ruwaya da ya zamanto akwai wannan lafazi kin a ciki saboda haka irin wannan yana yi sai kullu tarjama babu sai kale a hadisin da ya kawo a cikin shi babu kenan mahallin shahidi na wannan fiqhun da ya zakulo to wannan dan kenan baka aiki ne ka bibi hanyoyi kin a ciki zaka ga akwai inda wannan lafazi kin yazo akwai inda lafazin yazo kuma sannan yazo da wannan matani kin ko kuma wannan hanya kin wadda babu wannan lafazin a ciki la'alla ko dan wani abu na bangaren tsarhi na isnadi sai zo da kenan wannan ko karfi na isnadi ko kuma wani abu na tsawaitawa da dai dalilai wanda sukan sawa wajen kwararru a wajen ilimin hadisi su amfani da wannan wannan kuma iya daga abin da yake sawa waɗanda ba su da kwarewa a wannan bangaren ko kuma wanda zukatansu yake da kaikayi sai kaga cewa suna kokarin shingina rashin gwanin cewa ko kuma samun gaba kwan baya ko na abu makamancin haka wanda duk wanda dama zukatansu yana da cuta ba su rungume ba abin da hannu bibi to zaka ga da sun samu irin wannan nema suke irin masu son su dinga sukan Sahih Bukhari da kuma Musliman da kuma alama ce daga alama ta yan bid'a kaga cewa suna kai hujumi akan Bukhari da Muslim menene dalilin su da baka ji ba suna cewa a sunan na Abi Dauda ko kuma Tirmidhi ko Nasa'i ko Ibn Majah ko Musnad na Imam Ahmad ai duk baka ji yan bid'a suna wannan sai dai kaji suna ce a Bukhari ma ko Bukhari ma da kai kuskure ko kaza ma da kai menene yasa kenan duba da karshen kokuwar inganci dai na sunna ta manzo Allah sassa hanyoyi na hadisi Sahih Bukhari to kuma aka rusa shi kaga waɗanda ba shi ba wanda bus kai ba kenan su da ma ba ami ba azancin su to shine wannan zaka ga shi yasa yana daga alama ta in bid'a masu son suka akan sunnar manzo Allah sassa wannan amma ahli sunna kaga 100% ya san kima waɗannan littattafai walaysa fil kutubi asahu minhuma ba'dal qurani walihadha quddima kuma zaka yi mamaki irin waɗanda zaka ga suke kokarin taba Sahih Bukhari ko kuma Muslim abin mamaki sai ka ga littattafan da su ba na hadisi bane ba, waɗanda wasu ko dai an rubuta su akan furu'a, wasu ko kuma an rubuta su misali akan abin da ya shafi ma abin da bai da muhimmanci ko wani sufanci ko na. To inda za a taɓa waɗannan littattafan zaka ga kuma za su zo su ta ca akai. To amma kuma ga littafin da kundi ne na sunnar manzon sallallahu alaihi wasallam, kai da kanka kana cewa ai shi ma kaza shi ma kaza, to kuma alhalin an taɓa wani littafin da ba wannan ba, kuma sai a ga ta da jijiyar wuyanka. Kaga wannan kuskure ne daga kuskuren da yawa suke fadawa akai, kuma na ba abin da yake shayo shi kuma bin sarrashi yake shayowa. Wannan hadisi Imam al-Bukhari ya fitar da shi gurare kamar yadda a baya ya gabata guraren da ya fitar da shi daban-daban. Hadisi na saman shi ina jin lokacin da aka zo kan shi an yi magana. Sai kuma dangane da menene hukuncin kenan abin da ya shahi mace in za ta yi wanka za ta warware kitsanta ko kuma ba za ta warware ba wanka wanda yake na haiza, wannan malamai sun tantauna a ƙarƙashin wannan. Ibn Qayyim a cikin littafin Tahdhib na Sunan na Abi Dauda Allah ya tsare shi da rahama lokacin da ya kawo hadisi na Ummu Salma ya kawo maganganu waɗanda suke da amfani a babe wanda yake na wannan fage din, ya tsatsefe mas'ala din keke da keke, duba da mas'ala ce khilafiyya, mace ta zo wanka haiza sai ta kunce kitsanta ko ba sai ta kunce ba. Zamu ga wasu malaman yasu ce wajibi ta kunce, wasu kuma yasu ce mustahabi ne ta kunce, ana samu wannan. Kuma da haka da ya zo bayan ya kawo hadisi din na Ummu Salma, Allah kare za a gare ta, wanda lafazin hadisin na Ummu Salma annamra'atan min almuslimina, wata mace daga musulmai, a wata ruwaya ta Zuhair ibn Harb annaha qalat ya rasulullah inni mar'atun ashiddu dhafra ra'si, ni mace ce da nake kitsewa gashin kaina, fa anquduhu li janaba, in zan yi wankan janaba sai na warware. Qala inna ma yakfiki an tahfi alayhi salatan, ya ishe kiki ya huto ki zuba su uku. Ruwaya ta Zuhair tahfi alayhi salatan, ya ishe ki ki barar ruwa a sama su uku, ma'ana da hannunki ki kwaso, nimma in summa tufizi ala sa'ir jasadiki, sai kuma bayan kin ɗebo wannan ruwan kin zuba raguwa kuma yake kwarara a cikinki. Fa idza anti qad tahurti, saboda haka sai zaman tokin tsarkaka. A wata ruwaya wazo min zi quruna ki kicci mummurza kenan, quruna ki mazaran ki shine ki tsanki inda kulli hafala, a lokacin kowana tamfatawa wanda kika yi kika zuba akai. Sai yake cewa Ibn Qayyim ya ce hadisi Ummu Salma wannan yana nuni akan cewa lalle ba wajibi bane ga mace ta warware gashin kanta dan wankan janaba, tunda tace zan warware dan wankan janaba sai ce kaga ya nuna ba wajibi bane. Sai ce wa hadha bittifaq min ahli al-ilm, wannan kuma a sahado dun malamai, sai abin da ake hakaitawa daga Abdullah ibn Amr ibn al-As da kuma Ibrahim an-Nasa'i, su sun tayi akan cewa tanqudu za ta warware. Yace amma wala yu'minu lahumā muwāfiq, basu da wani wanda ya dace musu akan cewa in mace za ta yi wankan janaba sai ta kunce kitsanta. Sai ce kai Aisha ma ta ma Abdullahi inkari, tace ya ajaba limr am, tace mamakin limr am Abdullahi ibn Amr hadha ya amur nisaa idza tasanna an yanqunna ru'usuhunna, yana umartan mata in za su yi wankan janaba su kunce kitsansu, tace a wala ya amurhunna an yahliqna ru'usuhunna, me ya hana man yasa su dinga mayin tarkobo, tace la karkuntu abtasil ana rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidni da maki muna wanka ta makai da ma azida na furuga ala ra'ati salatu ifraqati, ban na ƙara zuba ruwa su uku akan wannan. Kaga nan gurin Aisha da tace me ya hana yayi kaza mana ta fadi kenan gare shi, wannan ya nuna ba laifi bane ba a lokacin da wani ya kara fama mas'ala dan ka kai kokuwa wajen yi masa raddi wanda yake nuna da yayi kaza ma ko kuma ba da jawabi da wannan zai zamantawa aibu kenan. Amma kuncewa ko kuma warwarewa a bangaren yace fi gusulul hayd wal mansus an ahmad annahu tanqudu fihi, nassin Imam Ahmad sai ta kunci. Qala Muhanna, malam Muhanna yace sa'altu Ahmad anil mar'a tanqudu li sha'raha, na tambayi malami na Imam Ahmad nace mace za ta kunce kitsanta idan ta salat min al janaba wankan janaba? Qala la, sai ce a. Sai nace to za ta yi fi faqultu la, sai nace fi hadha shay'un, akwai hujja akan wannan? Kaga sai ce ma malam ko akwai wani dalili akai? Kaga wannan ba wani abu ne dan ka ce malam akwai dalili, karka je ka hudu kai mamolanka kuma gabaki ɗaya kaga abun bai daɗi ba, amma inda dalili
ce kaza wannan kuma ya sha banban da dalibin ilimi da kuma wanda yake gama gari shi wanda ba dalibin ilimi ba ba a ga ka dinga aya ko hadisi kai komi aka ko larabci aka ga ma ma kai ban sanin aya kai ko hadisi kawai kaza mai hukuncin shi kaza ne kaga ka ga mutum bai san yace aya a bani aya ko a bani hadisi wannan wanda yake kawai mukallidi ba wani abu ya sani ba kai kawai a ga ma hukuncin ka amma da mimi tsoro Allah wanda zai ga ma kai abin ka amma dalibin ilimi shi akwai bukatar ya samu dalili kala na mai ce hadisi ummu salma hadisi ummu salma kullu fatan qudu shi'ara min al-hayd za ta warware daga hayd yace kware nace to kai fatan qudu min al-hayd wala taquduhu min al-janaba to ya kuma in hayd ne za ta kunci amma janaba fa faqala yace haddathat asma an nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala tanqudu asma ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam yace tanqudu za ta warware sai ce daliban imamu ahmad sun tantauna sun kara ma juna sani ma'ana sun samu sabani dangane da wannan nasi wasu suka dauka cewa kenan daga ciki suka tai akan cewa lalle akan mustahabbanci ne wannan kuma cewa mustahabbi ne ta kunce kitsan kanta a wankan haida shine kaulin imamu shafi'i shine kaulin imamu malik shine kauli na imamu abu hanifa shi yasa kenan a nan gurin malika yawanci an tambaye sai su ce mi kenan ba sai ta kunce ba sannan kuma wasu kuma daga wanda suke ma'abuta bin zahiri na nasi su ma sun gudana kenan abu sa zahirin shi ko suka ce kenan wajibi ne sai ta kunci kuma shine kauli na Imam Hassan al-Basri da kuma Taus daga magabata kuma Ibn Qayyim yace shine ingantacciyar magana saboda abinda Imam Ahmad ya yi istidlali da shi cewa Asma ta tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ghuslul mahid akan wanka haida sai ce ta khud ihdakunna ma'aha wa sidraha fatatahhar za ɗaya ku za ta dauki magaryarta da ruwa sai ta yi wanka ta kyautata wanka summa tasubbu ala rasiha sai ta zuba fatadluku dalkan shadidan sai ta cuccudawa mai kaiwa matka har sai ta kai asalin kenan gashin kanta kenan hadisi wanda Muslim ya fitar kenan Ibn Qayyim ya ce wannan hadisin kaga dalili ne akan cewa la yaktafi bi mujarrad ifadatul ma ba za a wadatu ba da zuba ruwa kawai akan ta ka ghusl jaraba saboda haka musamman ma yace wannan hadisi karan kanshi kenan ta yi tambaya halau akan wankan janaba sai yace ta akhudhu ma'a fatatahhar fatuhsin at-tuhur aw tablughu at-tuhur thumma tasubbu ala rasiha fatadluku wa ta tablughu shu'ula rasiha thumma tufidu alayha al-ma yace kaga sai aka rarraba tsakankanin wankan haida da kuma wankan jaraba a wannan hadisin saboda wankan haida ta tambaya yace sai sanya kenan wankan haida shi yake karhi akan wankan jaraba shi yasa sai ma aka umarce ta lalle ta yi amfani da magarya wanda kuma kaga ta kumshimi dole sai an warware gashin yace to kuma akan cewa magaryan ma wajibi ce ko ba wajibi ba sai aka samu fuska biyu daga daliban Imam Ahmad hadisi na Aisha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan kana haidan qudhi ma aki wa sidraki wa mtashiti riwaya Bukhari in qudhi ra'asaki wa mtashiti ki kunce kitsan kanki sai kuma ki gyara gashinki Ibn Majah yace ya rawaito shi ma da sanadi ingantacce daga Urwa daga Aisha annabi sallallahu alaihi wasallam yace mata in qudhi shi'araki wa ghtasili ki kunce kitsan kanki sannan kuma ki wanka yace kenan asali wajen kuncewa kitso dan samun yaqina ruwa ya sadu zuwa ga kasan kenan kokuwar kai yace sai dai an yi rangwame kuma wajen wanka haida saboda wankan janaba saboda yana maimaituwa in aka ce duk wankan da za ta yi na janaba sai ta kunce yace kaga akwai mashakka a ciki wajen kuncewa kuma al-mashaqqatu tajlibu taysir sabanin wankan haida wanda shi kuma a wata su ɗaya ne ko kuma ma ya zamanto a watanni misali so daya shi yasa kenan ma a wanka haida sai aka umarce ta da abukku kenan wanda kuma a janaba ba umarce ta ba amfani da magarya amfani da audigar da take da miski kuncewa kitso yace to kuma bai zama tilas dan an ce a samu magarya da kuma miski dan magarya da miski sun zama mustahabbi kuma kunce kitso ma a ce mi mustahabbi ne yace saboda fa innal amra bihi la mu'aridala umarni da shi babu abin da ya ci karo da shi saboda haka babu wani abin da zai iya tunkudewa wajibcin shi kenan wajibcin kuncewa kitso yace inda kuma za a ce a za a iya tunkudewa umarnin da ruwaya ta Muslim hadithun Ummu Salama tace ya rasulullah inni mar'atu ashuddu dhufra ra'si mace ce da ina kitse gashin kaina afa an qudhu lil hayd wal janaba zan iya warwarewa dan wankan haida da janaba qala la inna ma yakfiki an tahsi ala ra'siki thalatha athayat thumma tafidin alayki alma fatatuhurina kaga anan gurin sai aka ce mi kenan lil hayd wal janaba da kuma ruwaya da ta zo ta daga Aisha tace kuntu aghtasul ana wa rasulun min ina'in wahidin ba na karawa akan in kuza ruwa su uku a kaina da kuma ruwaya ta Abu Dawud wata mace tazo gurin Ummu Salama sai ta tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wagum zi qurunaki inda kulli hafna ki mummurza gashin kitsan kanki a gurin dukkanin debo ruwa yace to kaga hadisin Aisha da tama Abdullahi ibn Amr inkari da cewa umarci mata man su dinga wannan yace kaga amrun nisa bi naqdi ru'usihinna da yake umartan mata su kunce yace dalilu ala annahu laysa biwajibi dalili ne cewa ba wajibi ba sai yace to babu hujja a cikin wannan hadisin Ummu Salma abin da yake ingantacce shine laqata sar ala zikril janaba dunal hay ruwaya ingantacciya hadisin Ummu Salma taqaitawa Abu Sami wankan haida ba wai abu sawankan ambatan janaba ba tare da haida ba ruwaya ingantacciya ruwayar da tazo akan cewa wal haidi kenan ba ta tabbata ba walaysa lafazatul hayd fihi mahfuza yace lafazin ruwayar da tazo da cewa wal haidi to wannan ita kenan ruwaya din ba mahfuza bace ba yace saboda wannan hadisin Abubakar ibn Abi Shayba ya fitar rashi da Isaac ibn Rawayya shi ma ya rawaice shi da Amrun Naqid da kuma Ibn Abi Amr dukkinsa daga Ibn Uyayna daga Ayyub ibn Musa daga Sa'id ibn Abi Sa'id daga Abdullah ibn Rafi daga Ummu Salma tace inni mar'atu ashuddu dhufra ra'si afa anquduhu li ghusli janaba sai ce la kaga li ghusli janaba kai sai ce la saboda haka Muslim haka ya ambata ruwaya da cewa la kawai afa anquduhu li ghusli janaba sai ce la yace haka ruwaya ta Amrun Naqid shi ma dai daga Yazid ibn Harun daga Saud daga Abi Ayyub shi ma dai daga Abdul Ibn Humayd daga Abdul Razzaq daga Thawr daga Ayyub afa anquduhu li hayd wal janaba zan warware dan haida da janaba Imam Muslim he yace daga Ahmad Darimi shi ma sai kawo dai ruwayar afa ahulluhu aghsuluhu min al janaba shi kuma bai ambata ba mi al haida sai yace saboda haka faqadit tafaqabun uyena wa ruhu ibn al qasim an ayyub faqtasara al janaba sai suka taƙaita amsa janaba an yi sabani dangane da kenan Saur bin Yazid saboda haka kaga ruwayar waccan wadda take nuni akan wannan ita bata tabbata ba sai yace to hadisin Aisha kuma anna kana tufrigu ala ra'si thalatha ifragat yace shi ma cikin wannan yana nuna a wankan janaba ne kamar yadda siyakin yake nuna cewa mi suna wankan tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga take sifanta wankan manzo Allah sarsar yace hadisin Ummu Salma kuma wanda Abu Dawud ya zo da shi waga mi zi furunaki shi ma dai cikin shi wankan janaba ne kamar yanda kenan shi ma tambayar ta zo a hili cewa wankan janaba wankan janaba yace to in ko da za a ce hadisin Aisha wanda kuka kawo hujja da shi a cikin shi babu umarni da wanka kawo abin da aka yi umarni imtishaq gyara gashin kai yace to inda za mu sallama cewa ya umarce ta da wanka kenan wannan yana nuna wajen harrama ne da haji ba wanka haiba bane ba saboda haka abin da ake nufi shi kuma wannan wankan wankan tsabta ne dan harrama na haji da kuma kawar da dauda kaga anan gurin ba umarni bane na wanka wanda yake na haida sai kawo kenan wannan dalili da wadan sai ce bal jawab amma qawlukum laysa fihi amruha bil ghusl cewa ba umarce ta ba da wankewa yace wannan fataccen magana ce saboda mai ma ake ce kuzi ma ake wasi da raki ki dauki ruwanki da kuma magarya yace wannan ya nuna a filimi wanka ake ne da kuma in qudira asaki wa mutashati kaga shi ma wannan umarnin ta ci akai wajen wankewa kanta tare da ta kunce kitsokin ba wai mujarradin kawai kuncewa ba da kuma gyara gashin ka yace in kuma da kuka ce kenan fi ghuslil ihram ne yace wannan kuma shi ma abu ne wanda yana iya daukan wannan saboda haka kenan yace wa qalban yanna anna ghusl hayd akada al igtisal wanka hayd shine mafi karhi shi yasa ma annabi sallallahu alaihi wasallam sai umarni cikin shi da abinda ba ai umarni ba ga wani shi da kuma kaiwa matsa to wannan yasa sai aka umarce ta da ta kunce gashin kanta saboda haka kenan wannan shine cewa kuma ai umarnin za a iya daukar shi akan mustahabbanci in an hada tsakanin hadisan guda biyu sai ce to ai wannan za a iya cewa in an hada tsakanin hadisan guda biyu in har ne wacce ruwaya ta tabbata kenan in a ce ai ga ruwaya da ta zo ta a fa an quduhu lil janabati wal hayd ko to ita ruwaya ta lil janaba bata tabbata ba to tunda ita ruwaya bata tabbata ba kenan me sai zamanto babu zance a gama tsakanin su yace kenan ba zance wannan inda za a ce za a iya hada tsakanin su a ce kenan dan mustahabbanci ne ce to ruwaya ce wanda take kenan bata tabbata ba saboda haka yana nan dai a matsayin me wajibcin shi saboda wanda ta zo akan karin wancan bai inganta ba kenan abin da ya tafi akai wanda kuma ya ambata dalilan wadancan ya nuna cewa in za ta yi wankan janaba wankan haida za ta kunce kitsan kanta saboda abu ne bai huce a wata so ɗaya ba ko kuma so biyu kuma in har ta kuncen ai akallan Allah ta huta daga sabani ta yanda kuma in ba ta kunce ba har yanzu dai tana cikin mi kenan wannan sabanin tunda ba ai ba sabani akan na janaba amma yin sabani akan na haida to shikenan sai ta kunce na haida din tunda a wata so ɗaya kuma kaga in dai ba mace ba wanda take kazama ce ai babu wanda za ta bar gashin kanta wanda ku har za ta bar gashin kanta ba ta kitse ba har wata guda kaga sai a mata kabbara hudai babu la taqdi al haid as salata babu la taqdi al haid as salata wannan babu shi kuma zai nuna mana cewa mai haida la taqdi as salaba ta rama sallar dinta wa an radiyallahu anha anna mar'atan qalat laha wata mace ta ce da Aisha wata ruwayar mu'adha ce bintu ubaydillah atajzi ihdana salataha idha tahurat atajzi ihdana ataqdi kenan ɗayan mu za ta iya rama salataha sallata idha tahurat a lokacin da al'ada ta dauke mata faqalat si Aisha tace a haruriyatin anti ke mai aqida in ta tsine ce in haruriya khawarijawa kunna nahidu ma annabi sallallahu alaihi wasallam mu zamanin maiki mun kasance muka al'ada fala ya amuru nabihi bai umarta mu aw qalat fala naf'alu ko kuma ba mu aikata mi ramuwa wannan kuma shine hakikanin addini bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan dukkanin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi shikenan kai ka huta babu zancen tsinanci wannan haruriya nisba ce zuwa ga harura wani gari ne wanda yake kusa da kufa wanda masu kuduri na khawarijawa sai suka kirki a can gurin suka maida shi wani garin hijira din su to sai yake ce musu kenan haruriya saboda sun zamna gurin kenan wani markazi ne wanda suka yi suka girki anan suka maida shi gurin tawaye gurin yaka al'umma wacce take ta musulmi to kuma yana daga aqida khawarijawa saboda da wuya a cikin firq ka samu firqoki waɗanda suka karkasu irin karkasuwar khawarijawa wasu na cewa sun kasu gida hudu wasu biyar wasu na kai su 25 ma saboda yanda zaka ga a cikin su daban-daban irin ibadiyya da suran wannan duk dai sa haduk akan mi at-tashaddud da kuma ugulubi na addini saboda haka kenan firqoki ne daban-daban shi yasa zaka iya jin wani ra'ayin sai a ce ma na khawarij ne kuma sai kaga wasu kuma kenan ba su kan wannan kaga za a ce ma ruwaya in ta zo daga khawarij ana karbar ta hadisi kuma gehe ɗaya kaga na Aisha ta ce a haruriyatin anti saboda su an sane su da ni rashin kenan aiki da hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu lehi sai ka ji mutun yayi wata tambaya a cikin tambayar shi sai kaga akwai wata alama wadda take nuna kenan karkatuwar shi zuwa ga wani firqa wadda take mara kyau to ba lehi bane ba dan ka tambaye shi akan wannan bai zamantar walihi kenan kai mai ra'ayi kaza ne kaga Aisha sai ta tambaye ta haruriyatin anti kuma cikin wannan zamu ga da kai rashin kafirtar da kenan su waɗannan rashin kafirtar da su duk da malamai sun tantauna akan firqa ta khawarij kafirai ne ko kuma a'a suna a musulunci mutane ne wanda sun yi ridda ko kuma a musulunci suke ƙarshe dai malamai sun ce lalle al'amari ne mai girma itlaqin kafirtawa ko kuma kenan shigarwa saboda kafirtawa ciki zai zama akwai kaga halittar da jini kuma haka dalilai waɗanda suke na shari'a abin da suke nuni akan kenan rashin kafircin nasu to shi yasa nan ma kaga Aisha sai tace haruriyatan anti a wata ruwaya sai tace lastu bi haruriya walakinni as'al ni ba baharuriya bace tambaya ce niki ya tambaye ka ba laifi bane ba kuma in tambaye ka kai kaza ne kace a ni ba ra'ayi na ba kaza kenan kawai tambaya ce niki ma'ana banna daga masu wadancan aqida din sai he dai ina tambaya ne kawai akai to Aisha sai ta ji kenan ilimi take nema a lokacin sai ta bata mi amsa kenan ya kamata ga mai tambaya ka iya balihi bane dan ka tambaye shi hakikanin wannan din sannan kuma kai dan an tambaye ka kar ka samu damuwa ko ka ce ba a yarda aqidarka ba ko wani abu makamancin haka sai ka bayyana ce a neman fahimta nake neman fahimta nake da ko wanda da sun yi tambaya in aka dawo musu irin wannan sai kaga kuma wani lokacin wani ma ya fusata ya dauka ko an dauke shi da wani wannan na daban shi kuma ba haka bane ba saboda haka kunna ne hukuma annabi sallallahu alaihi wasallam fala ya amuru nabi mun kasance zamanin maki muna al'ada ko maki bai umartar mu da wannan addinin musulunci bi ne kaga nan da akwai raddi ga su yan tatsina su aqida su mafi yawan su zaka ga kenan mace takarra takan yin sallah koda tana haida kaga kuma haramun ne mace ta yi sallah tana haida sannan kuma in ta yi sallah din bata yi ba sannan kuma babu zancan kenan tara ma sallah a wannan yanayi din da take ciki wannan kuma saboda sallah abu ne mai yawan mai maimaituwa inda za a ce tara ma sallah kaga ciki sai zamanto shi ma dai da akwai mi tsanantawa wannan yake nuna sauki na addinin musulunci komai zamu ga sahal ne babu tsanantawa babun nomi ma alha'idi wa hiya fi siyabiha babun da yake nuna halaccin babu ne yin barci ko kuma kwanci a gurin ashin huda wadda take ta mai al'ada alhali kuma tana saye da kunzugu da kuma tufafin haidanta shi kuma zai nuna mana cewa shibin mai haida ko kuma tufafinta ko kuma a dawo jikinta bai nuna kenan najasa ne a halin tana haida an ummu salma radiyallahu anha hadithu haidiha hadisi na zuwan jininta wa hiya ma annabi sallallahu alaihi wasallam tare da ma'aiki fil qamila a cikin dara kuma qala sai ta ce fi hadhihi ruwaya arwaya inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yuqabbiluha wa huwa sa'im maki salasa ya kasance yana sumbata ta halin tana mai azumi kaga wannan sai ce kenan fi qamilati a kenan wata dara ta ta wannan ya nuna kwanci annabi sallallahu alaihi wasallam ko samun yanayin shi a wannan lokacin da cikin shi yake tattare da cikin ta kaga ya nuna shibinta ba kenan najasa bane macen da take haida shibinta ba najasa bane irin wannan hadisan zamu ga su ne yawanci in kaji ɗan shi'a da kuma mulhidai da kuma waɗanda suke kenan su qur'aniyun kenan ɗan tatsine bangaren zaka ga yawanci irin wannan hadisan ne sai su ringa cewa wai ana cin mutuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda tsabal kenan samun ma'abuta san rai su suna ga yanzu irin waɗannan abubuwan wai har san kai za a ce wai waɗannan kamar taba wai shakhsiyya ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wai irin wannan hadisi wai kaji musulmi yana a hudda su shi a musulunci yau aka ce maka hadisi kaza a hudda shi wai a hudda shi kenan ya zama mu ma muna da daman mu soke wancan mu hudda wancan mun zama mu da kirsoci babu bambanci malama hadisi ba haka ba suke duk waɗannan hadisai aka tambaye ɗaya daga cikin su waɗannan hadisai rubabbu ya za a yi da su yace inshal halijahabiza yace waɗanda suke masu jinjinawa mazajin hadisi masu wannan za su rayu a kansu to kaga abin da su ji yawa daga waɗansu masu bin sarrai ba su gane ba da kuma karamcin sani da kuma rashin kulawa na wannan gizo wai irin waɗannan hadisai in suka zo abin ya gagare su kai ilimin hadisi ai ba ilimi bane da yake daukar shi a kasuwa dole zaman to ka karanta gaban malami ba zai yi ba a ce kai da ka tashi littattafan madahu ka karanta ka karanci zuhudu alburda hamziya ishiriniya idan duredu wandan lugha ka karanci irin su me yake da suna daliya ta dan nasiru babu malamin ki a kauye dan darani sai darani kai waɗannan abu duka karanta tsakani da Allah tunda su ake dauka wai malamta in ka iya karantawa da fassarawa ita ce malamta ka san wani abu na lugha na larabci ka zo ka karanta littattafai wanda suke na fiqhul malikiya babu gaban malamin da daidai da arba'ul hadisi ka karanta babu wannan din daidai da manzumatul baiquniya baka karanta ba kuma yanzu kawai sai ka tashi kaji ana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka ce ni ma na iya larabci ka je kasuwa ka siyo Buhari Muslim Abu Dawud da Tirmidhi da Sahih Ibn Majah ka samu wani alhajin ka kasa diyya tattaro ma tun da dai harkar ta kudi ce ka kaka jubbuge a daki kawan aka ce kaza ka dauko wancan abun ya gagare ka shikenan ka ce an yi kaza kaza wannan hadisi dole ma abin he mun yi gyara mu da kanmu muna da matsala ai dole ka samu wannan tsakani wa da Allah ka taba ga mutun kawai yanzu ya siyo kayan likita bai karatu likita ba kawai shikenan sai zo sai tama mutane tiyata yana ta kaza tsakani da Allah yi to in dai ku hal a dabi'a na dan adam haka nan ba zai yi ba ya za a ce hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ne za ka ce kawai mutum mujarradin ya san larabci zai tsaya ya karanta ya fassara zai yi haka nan to ka ji inda mushkilar take amma bangaren malaman sunna wace da wannan matsala bayan Allah nan tunda aka taso daga asali aka taho haka aka zo in ma wani malama da yake yanzu sai kaga sun yi adawa da shi su ce malam Albani bai Yahudi ne su ce kaza ne su ce wai ka dauki misali ma aikin da aka yi ka zo shin an yi aikin ko ba ai ba akwai ilimin ko babu wane ko ma waye aje batun wanda yi shin abin da aka yi jahilci ne ko ilimi ne kaga shine abin da ake zance to kaga ta kakazu a zo mutanen da su suna bibiya ka taba jin wani halin sunna yace gaskiya hadisan nan lamarin ya rikice ko wani malamin sunna yace gaskiya hadisan nan fa dole da gyara irin waɗannan hadisai dole fa kawai sai ma ka taba jin wannan da ka ji an hudu wannan dama ka san wannan ba halin sunna bane kawai haka ya duro ma abu to irin su ne za ku dinga jin koda kun ji wani yace dole a tsame wasu hadisan dole a hudda wani kaza akwai masu taba mutunci nan irin wa'annan ne an yarda hadisai na ƙarya da akwai su an yarda kaza da akwai su kuma ba a yarda ba a cire su daga cikin littattafai din a hudda su a za a bar su waɗannan din samuwar su a ciki ita take nuna kenan samuwar wanda suke na kirki din in babu su din to ai da akwai matsala kenan waɗannan da kake ganin su shine zaka ga Hafiz Ibn Hajar sai kawo masu ya kulla babi sai kawo hadisai ingantattu ya tattaro maka matakin uwa haka sai zo sai kama hamma mara kyau yanzu da ka kalla ya kaga to ashe malam wani da wannan hadisi ya istidlali masu cewa kaza halitta ai ga hujjas to kuma hadisin nasu bai tabbata ba wannan ga hujjas kaza bai tabbata to yanzu an gina ahkam na fiqh kuma kai ka zo duk ka ture waɗannan hadisan duka babu su kaga dole ai da akwai matsala to ka gani haka ne to wannan abin su rashin sani ne zaka ga yawanci da kuma hado ma abu amma mu dalibai da malamai na hadisi sunna ai kaga ko karamin dalibi ya san bashi da mushkila cikin wannan abu ban mu da damuwa akan waɗannan abubuwa ko mun sa aikin da malaman mu suka yi suke ginuwa akai ala basiratin ne aka sai komai ana ganin shi lafiya lau babu wani mushkila shi kuma zancen ka ce a littahi kaza wai wani zai iya daukowa ya cusa wani abu ko zai iya sa kaza ko zai a duka wanda kaga misali ya dauki littafi yayi mushi aiki to akwai asalin kofi wanda yana nan in ka sayo wani abin da babu shi cikin Bukhari sai kaga kaza kaza to za a ce eh wannan ruwa dama a nuska kaza da akwai saboda akwai bambancin nusar wani yahi wani yawa a waccan nuska ya akwai ƙarin hadisi kamar 100 da kaza saboda me kenan ta hicifa waccan kuma akwai sakatun waɗansu hadisi to hatta da waɗandan aka sayo su a can ba sayo su ba a can ana da labarin su suma duka abin su malamai suna tahiya tiryin komai sun san shi tun littafin da ka san wani ya rubuta littafi an sai ya rubuta shi yasa wanda ba littafin mutum bane ake nasabta mai sai malamai su ce littafi kaza da ake jingina ma wani ba nashi bane ba ba inda yace littafin shi ne ba inda wani malamin tarihi yace littafin shi ne to tanan duk ake ganewa to irin wannan abubuwan ya kamata ya zama muna da kenan fadaka a kansu lalle tunda duniya ce ta guguwa wanda take ta sa shakka to dole ya zamanto daliban ilimi yana tsayawa komai tiryan yana kallon shi Allah kare imanin mu saboda haka irin waɗannan hadisi da ake rawaitawa daga matanan sarasan dan tabbatar mana da kenan hukunci ne Bukhari ya maimaita wannan babu musamman nifas haidan da suran gurare babu shuhudul haidul idain wannan babu zai nuna mana halaccin mai haiza ma tana iya halartar sallar idi tana iya halartar sallar idi kuma za a hudu menene hikima din an ummi atiya radiyallahu anha qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul takhruju al-awatiq wa zawatu al-khudur wal hayd wa li sha'anna al-khayra wa da'wat al-mu'minin wa yatazilu al-huyyad al-musalla ila laha al-al huyyad fa qalat alaysa sha'anna arafa wa kadha daga ummi atiya tace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul na jama'a kenan ta takhrujul awatiku waɗanda suke sun kusa balaga su ma za su zamanto sun fita haka ce awatiq jam'i na atiqa shekara 13 14 haka wadda take kenan dab da balaga to ita ma za ta fita. Me yasa saboda ko da yake akwai asalin ruwaya din zamu ji sababin wa zawatul hudur da kuma waɗanda suke kulle a gida ko suke boye a gida wanda kenan suke a daki ko kuma a tsare a gida su ma dai kansu za su wuta wal hayd da kuma masu haida ma wal sha'an al khaira su je su halarci alheri wa da'awatul mu'minina da addu'ar mu'mine wa ya tazalul huyyatul musalla amma in an je masu haida sai su zama sun yi nesa da gurin idi ila laha sai aka ce mata al huyyat shin masu haida aka ce kuma matan da suke haida fa qalat tace alaysa shahanna arafa ba suna halatta arafa ba tunda mi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce if'ali ma yaf'ali al-haja ghayra an la tatufi bil bayti wa kaza ba tana sa yi tsakanin safa da marwa ba ba tana sumbata hajar al-aswad ba ba tana jiwa ba ma'ana kenan daga abubuwan da suke na wannan wannan hadisi asalin shi Hafsa bintu Sirina take cewa kunna namna'u awatiqana mun kasance muna hana waɗanda suka kusa balaga na cikin mu an ya khurujina fil idin su fita a idi tace faqadimat imra'a wata mace sai ta zamanto ta gabato abin da yasa suke hana su wannan Ibn Hajar yace saboda kenan abin da ya faru bayan karni na farko ma'ana zamani ya canza to yanzu sai zama yaran da sun kusa balaga ƴan mata sai zama ba su barin su fita musamman ma kuma me taren idi da al'ada ne ta ba wanda yake kenan gabaki dai an hadu ga mazaje nan ga wannan to dan kishi da kuma tsare su da kuma kare su da fitintunu saboda yace tahiyar kenan zamani na farko sai suke tsare kananan biyan su kale ka haka ga tsari da wannan tun a zancen da ake ne kaga nan tabi'ai ne Hafsa bintu Sirina kaga tabi'ai ne amma ya kage cewa sai suke tsabbiyan su in sun kusa balaga saboda hadarin da yake tattare da mi karamar yarinya babu hankali farkon kurciyar ta ne lokacin kenan cikar ta ce mace to yanzu din aka barta ta zaman tomi ta tashi kai a waye batta da wayen da za ta iya kare kanta kowane abu ya zo mata zai shiga zuciyar ta kaga al'amari ya baci to wannan wancan lokacin to kuma ina ga yau wanda kawai za a fita aka ce maka ana aure gidan dangi in yarinya ta fita tunda asuba ba ƙara ba ganin ta sai 12 dare inda zuba ya sha biyu dare inda za ta shiga a yi ta yawo a injina da wannan haka aje kai baka san ba inda aka je da biyu haka kawai ake ce in aka ce ma sallah ce za a huta kawai cincirin do in aka ce ma da galakon an kada an tai haka za ka ga to shine ta ce fa qadimat tumra'a sai ta mace ta zo fa nazalat sai ta sabka qasr bani khalaf fa haddatha sai take ba da labari an ukhtiha daga yar uwarta tace wa kana zauji ukhtiha mijin yar uwarta ya kasance ya ji yaki tare annabi sallallahu alaihi wasallam sai 10 yaki 12 yaje wa kana ukhtaha fi 60 yar uwar kuma a yaki 6 da ita aka ji tace mun kasance in mun je muna ma masu rauni magani muna tsayuwa a samar salahiya to yar uwarta tace ta tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ala hidana ba'sul dayan mu ko tana da lehi idan lame kullu hajjil babul in habbatta da hijabi Allah ta kharuja ba sai ta huta ba saboda kaga babu zancen huta ba tare da mi ba hijabi mu kuma aka ce ma rana idi ne mi kake gani kaga zaka kawai za a yi falliya ko inda kawai in mutane dai kishi ne zai sa shiga aljanna to zaka masu shiga ɗan kadan ne a dai sulalu khulul janna ko inda bai dan ba yanzu dai wannan arma-arman da yake zaka mata arme ne za su dumka shadda su je a musu makeup a musu kaza kawai shikenan su fita shi mijin ma zai dauko ta a bayan inji ba kuma ba a sa ma hijabi ya dauko ta bayan inji a gama ta shi ta yi kowa kyau ka gani saboda an mata kyau dan kanti ka gani saboda haka kenan wannan duka to ranar idi kaga cikar ta huta sai ce ri tulbisaha sahibataha abikiyarta ta sa mata min jilbabiha kenan ta ara mata daga hijabinta wal tashhadu khaira taje ta halarci alkhairi ko da banta da ta'ara wa da'awatul muslimin da addu'ar musulmi yace lokacin da Ummu Atiya ta zo sai ta tambaye ta a lokacin Ummu Atiya sai ta cece mata bi abi na'am tace ina fansar shi da babana kware tace wa kana la tazkuru illa qalat bi abi samitu yaqul banta ambata sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta ce ina fansar shi da babana naje yana cewa kaza saboda girmamawa su kasan suna kiyayewa wannan janibi kin amma zai kaga mutun za ka kama sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai shiru Annam sarar sai ce al-bakhilu man zikirtu indahu fa lam yusalli alayya. Marwaci wanda aka yace kai wanda ma aka ambace sunana bai mun salati bai shiga wuta a wutan ma Allah ya nisa da shi. To amma ne zaka za a yi ta ambato ko oho bai kawo ba. Har buƙawa suke ga wai a cikin sallah aka kama sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Suka ce wanda ya mai salati bai da wani sujjara wala qabliya wala ba. Ka gani? Amma a haka kawai zaka ga mutum ba tare da yayin wani iri akwai abubuwan da su suke sa sufaye ma suna rena mu akwai abin da yake sa in dai har cikin Qur'ani Allah subhanahu wataala ce la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dukum ba'd in har cikin Qur'ani Allah ce la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi irin waɗannan ayoyi da suke nuna ladabtarwa na al'umma mu'mine dangane da gaba annabi innal ladina yakhuttuna aswatakum darsul ulaika alladina amtahana Allahu qulubahum litaqwa irin su imama da suka ce wannan aya bayan wafatin manzara ana karanta sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kana surutu ana jin tsoron aikin ka zai iya zaman tawa ya rushe to ya kake gani kawai shikenan abin a bar shi a haka a kama sunan baka da amba ai kaza baka da amba ka sa ma ɗiyanka sunan Muhammad kuma alhali sallallahu alaihi wasallam kuma alhali ka san matarka ba mai tsoron Allah bace ba kuma batta da tarbiya batta da tsafta baki ta yi ta kama sunan tana danna ashar kai yanzu a ce gidanka in sunan babanka ne ma wani ce yake a bana sa sunan babana ka ai ta zagin babanmu kaga inda a ce kana zamana da kai da ita sai ta kama sunan dan naka sunan nashi sunan babanka ne sai ta kama shi ta danna zagiya zaka shi kuma saboda ladabi da abin nan dama sunan ma ai ba a kira shi ba sai dai a ce ko baba ko dadi ko abba ko waye ko papi a samu dai wani abu wanda shi sunan ma ba a kira shi ba kaga ni to wannan duka wallahi musta'an muna da buƙatar gaskiya bangaren wannan sai mun tsaya sosai mun kula kar ya zamanto har supaye ne za su dinga kokarin cin gyaran mu kan wani abu ko waɗansu mas'aloli kaga wanda ba buƙatar dole sai ka jayo waɗannan ka kawo waɗannan mas'aloli ka kalli magabata yaya suke tahiya tare da ladabi a bangaren mazalla sarsan rubuta sallallahu alaihi wasallam aka ce wanda ya fara rubuta sal'am maimakon sala sai sal'am aka ce hannun shi kambale tai ta shanye asalin wanda shi yawar sal'am dan rowa ce dan maimakon sallah da sai ka ba ta karra sal'am kace hannun shanya tai kambale ka gani kenan bankaran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana buƙatar lalle ladabi ambaton sunan shi ladabi wajen karanta sunnan shi ladabi wajen kaza bibiyar abin da ya shafi rayuwar shi bibiyar abin da ya shafi halil bait nashi bibiyar abin da ya shafi sahabban shi sai zaman to waɗannan abubuwan suna da kima shi zai sa waɗanda suke da gurbatacce aqida irin shi'a da waɗansu su gane matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam amma zaka ga mafi yawa raunin wannan akan samu wasu lokuta din har shi ne ma sa su sufaye din masu guluwi wanda kaga asalin masu kiyayewa martaba nan sar an sunna aka sani da wannan kaga ni to amma sai kaga sufi wanda yake da guluwi har yana neman ya ci gyaran ahlus sunna akan irin wannan abubuwa to labudda ya zamanto mun tsaya mun fadaka akan iri-irin wannan babu shi wa alaikum salam na'am eh sallasa eh koda sallah ne za a yi asurranci amma saboda ba a bayyana kenan wani abu cikin wannan eh sai a yi asurranci annabi sallasa ya hana karanta qur'ani kenan yana karatu kuma ana karanta qur'ani kenan duk wani abin da zai kawo tashwishi tunda kaga shi ma zikiri ne ai saboda haka ba za ka zamanto ba ka bayyana irin abin da ya hike ne zamanto an yi asarrance shi ne abin da malamai suka rinjaya shi ne wanda yake kan doro na ilimi kuma kaga ka haɗa abubuwa guda biyu duka babu sufra wal kudura fi ghairi ayyamil hayd wa anha radiyallahu anha qalat babu sufra wannan babu zai nuna mana hukuncin inda aka samu sufra ruwa wanda yake ya karkata zuwa ga masaran launi wal kudura ko kuma jinin da yake ya gurbata fi ghairi ayyamil hayd amma ba kwanukan zuwa al'ada ba mace ta saba harkon wata take al'ada kwana biyar sai ta ga sufura ko kudura a kwana goma misali kaga ai ba kwanukan haidanta ba amma ta saba kwana biyar take a cikin kwana na uku ko na hudu ko na wannan sai ta ga sufura ko kudura saboda haka me hukunci wannan wa anha radiyallahu qalat kunna la na'uddu al kudura mun kasance ba mu lissafa gurbataccen jini wa sufra da kuma ruwan da ya karkata masara shi albamu lissafa shi a matsayin kenan haida inda a kwanukan da suke na tsarki ne saboda tsoron Allah matan sahabbai sukan aika ma Aisha radiyallahu anha sukan ba yara su kai auduga tare da wani nau'i na kenan sufura ko kudura su gwada hai Aisha tace akwai hakuri har sai kun zamanto kun ga kenan farakun fa saboda haka ku yi hakuri har ya zamanto wa'adin kenan haida ku ya kare wannan akwanikan haida kenan saboda haka in mace akwanikan da take jini ne ta saba kwana biyar kwana uku hudu misali a cikin kwanikan haida ta sai ta ga gurbataccen jini ba kalan jinin al'ada ta ba ko kuma ta ga wani ruwan da ya karkata zuwa wancan to shi ma matsayin shi haida ne amma ba akwanikan bane sai ta ganshi bayan tsarki shi kuma wannan kenan bai hana ta ibada tana yiwa ko wani magani ko canje dabi'a ko wani abu dai ya sabbaba shi amma in kwanika haida ne to lalle hukuncin shi hukuncin haida babu al-mar'a tahidu ba'da al-ifada wannan babu zai nuna mana wa alaikum salam eh ko da ba shi bane ba matar a kwanikan tsarkin kenan ya huce a kamar ya kake ne eh sai zaman to kenan jinin cuta ne saboda lokacin ta kenan ya huce na wannan saboda haka matsayin shi kenan jini ne wanda yake na cuta la wa ana babu al-mar'a tahidu ba'da al-ifada an Aisha zawjin nabi sallallahu alaihi wasallam annaha qala li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam inna safiya qad hada قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لها تحدثنا ألم تكن طافت ما كنا فقالوا بلى قال فخرجي عائشة تتي أنا عائشة زوجي أنا قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم تاتا إن صفية قد حاضر للي صفية الآدة تازو مكا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيتي لألها تحدثنا وتقلي زمن توكينا تحدثنا تاتاريمو alam takun tafat ma kunna shin bata zamanto ba ta yi tawafi tare da ku tawaful ifada fa qalu sai suka ce bala ala fa khuruji yace shikenan mutum mutane kenan mace ce ta yi harrama da haji amma ta yi tawafi kinta kenan wanda yake na rukuni sai kuma jini ya zo mata bata yi ba tawafi na bankwana to yanzu kawai ana iya tahiya koda bata yi ba wannan tawafi kin kenan na bankwana shine yace shin ba tayi ba tawaful ifada suka ce kware sai yace fa khuruji shikenan mutahi babu salati ala nufasa'i wa sunnatiha wannan babu zai nuna mana yima wadda take mai biki sallah da kuma sunnar yanda za a yi mata sallah wannan kuma zai nuna mana cewa kenan wadda take jinin biki koda ta kasantuwar ta mutu da wannan jinin bai nuna cewa a ita najasa ne ba za a yi mata sallah ba an samra bin jundub radiyallahu anna mar'atan matat fi batani wata mata ta mutu sababin ciwon ciki ko fi batanin sababin abin da yake cikin ta fa salla alaiha nabi sallallahu alaihi wasallam sai ma yake sallah sai mata sallah fa qama wasataha da yazo yin sallah sai tsaya a tsakiya ma'ana banga-bangarta wannan hadisi kenan yana nuna inda liman zai tsaya in sallar mace ce sabanin kenan waɗansu daga malikawa wanda suka tafi akan akasin haka cewa mace ce wajen kahoda in namiji ne tsakiya abin da yake kenan tabbatacce wannan yana nuna kenan yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsayaye a kenan banga banga an maimuna zawjin nabi sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anha annaha kanat takunu haida ta kasance maimuna takan zamantawa halin haida la tusalli ba ta salla wa hiya muftarisha halin ta kwanta ma'ana tana kwance bihi da'i masjidin nabi sallallahu alaihi wasallam a gehen ko shuhudar manzala sallallahu alaihi wasallam ana gurin sallar shi oho ya salli halin yana salla ala khumrati a saman darduma shi khumra shine ek malafa haka kaga ai malafa ba ta huce abin da za a yi wannan ba kama abin salla kenan karama saboda haka ala khumrati a saman malahoshi su tafi ana yi kenan na wannan na kaba idza sajada asaba ba'du thawbihi a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sujada tace asaba ni ba'du thawbihi sai bangaren tuhoshi ya zama ta taba ni tana kwance a tsine yanzu kamar nan gurin tafi kin nan ita tana kwance sama annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora kuma malaha saboda haka yanzu ya salla sai zama to wani bangaren tuhoshi kenan ya taba ta asaba ni ba'du thawbihi bangaren tuwashi ya taba ni to wannan da bangaren tuwahin da yake taba shi alhalin kuma tana al'ada kenan ya nuna ba najasa bane ba ba najasa bace ita haka kuma tufafin ta ma ba najasa bane ba haka tufafin ta ba najasa bane ba saboda haka dan kana sallah ya zamanto wata tana haida ko kuma mai nifasi tana gefan shin wadanda kake sama to bai nuna bakkar sallah shine abin da kenan yake nunawa Bukhari ya maimaita shi babu salatu ala al-khumra da kuma kenan yin sallah kan darduma ko kuma karamlo ko wani abu ko ka sa wani abin da zai kare ma inda tsananin zahi duka balihi bane shi ma wannan sai mu kula da kyau akwai wadanda suna da ida cewa dole dole wai sujada sai kai kasa musamman kaga shi amma suna da wannan sai an debo kaga mutum ya zo da wata kasa shi wanda su suna da jiya ba a wai sujada ba a tafi ko kuma a sujada kaza in ka samu a kasa fallalam in gobe ka samu ba ko ina ma kai duk dai ne kenan saboda haka ya maimaita shi a nan gurin shi ma kenan da kuma ba iza asaba sawbul musalli imra'atuhu iza sajada dan tuwa shi ta taba matar shi in ya sujada shi ma ba laifi sai kuma sitratul musalli kaga nan gurin tace tayi banga banga iza salla ila firashin fihi haid in kai sallah saman dardumaka ko tabarmai akwai wadda take halin rashin tsarki tana kwance wannan duka bai shahi ba sallar ka tayi na'am bai ci ba karo mara ba sai ya ci karo yawa kenan murur aka ce haka nan sarasa ya kata salatul musalli idan lam yakun baina muslim mu'akhiratan rahali ko al-mar'a wal imar sannan wal kalam nasu sannan kuma ana zancen mi kenan mururi ne amma kaga da wannan da hadisi na Aisha rika yanzu wannan yana zaune shikenan sai kai sitara da shi tana kwance tayi banga banga sai kai sitara amma a huce ne kenan shine yake zaman tawa insha Allah wa alaikum salam matar shi kamar aka kuma kace shi mara kai mata to ko heka loke heka loke tambe wa alaikum salam na'am ganyen magarya ne kamar na macen ko nan mutuwa ganyen ne in kuma ba shi kenan tunda an sa shi dan tsaftacewa to kuma he wani abin da zai iya tsaya matsayin shi wajen kenan tsaftacewa da wankewa kamar sabulu ko wani wannan duka tunda shi ma dan wankewa ne da kuma gyarawa insha Allah da kamata a ce kenan na yi tunanin za mu ida shi da wuri sai a yi baki bakin sauraron hadisan ne shi to amma abin da za a yi satan gaba sai ku zo da shi kenan kawai ka'ida daga farkon shi kitab ne kawai sai dai a ce wani karanta wani 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 kawai haka ne za a yi yikenan sai ku yi abin da kenan a daidai saboda haka kitab din ya kare sai a kimba insha Allah idan an zo kawai kai kai kuma ba za a fadda sau ba a ce ba kai kenan kana jira yawa daga wani hin haka sai ke tara haka insha Allah Allahu salla ala Muhammad wa ala Muhammad wa salli ala Muhammad wa ala Ibrahim 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 ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك